tun bayan hadarin da aka samu na faduwar falwaya ta wutar lantarki kan wasu masu kallon kallon kafa a jihar Cross Rivers dake yankin Niger Delta a baya-bayan nan jama'ar jihar da kuma kasa gabaki daya na ci gaba da nuna alhinin hakan kuma tun lokaci ne ake ta bin diddigin abin da ya faru da kuma irin matakan da ake dauka don kaucewa sake afkuwar hakan a nan gaba kan haka ne ma yasa na tuntubi injiniya Habib Abdullahi wani kwararre kan harkar lantarki kuma ya yi karin haske akan yadda ya fahimci yadda wannan lamarin ya faru
to yawanci haitsin cable dai cable sai mai kwari yawanci da hala ne ake an samu irin wannan inda ita wannan cable din ingantacciya ce idan ta ingantacciya ce ba za a samu matsala irin wannan ba da wahala ne ya danganta ga cable din da aka saya da su wanda suka install nashi suka sanya shi a cikin wannan wayar kuma idan wayar nan sabo ne to rishin sai wanda sai kai cable din ingantacci wanda aka san to in an sanya su ba za a samu irin wannan din dai ba wani mechanical pro aka samu wani sai mu abu ko mota ta kai karo ko kuma a ce a'a tsatsa ce kofofi suka yau da gobe wanda ke wasu galvanize ne
to ne dai bayanai suka nuna cewa gwamnatin jihar ta Cross Rivers inda wannan lamarin ya faru ta ayyana biyan kudaden da za a yi amfani da su wajen duba waɗanda suka jikkata a asibitoci daban-daban daga farkon kulawa har zuwa lokacin da za su samu sauki to sai dai kuma alƙalumma a hukumance sun tabbatar da mutuwar mutane bakwai ko da yake dai bayanai masu karo da juna sun bayyana cewa adadin ya fi hakan kan wannan lamarin ne dai yasa na tuntubi mai baiwa gwamnatin jihar ta Cross Rivers shawara kan baki wato barista Musa Mai Goro wanda ya ga abin da ya afku kuma yake da masaniya ga irin matakan da gwamnatin jihar ta Cross Rivers ke dauka
tunda wannan abin ya faru mai girma ya bada umarni da na farko a kafa committee domin a binciki menene ya faru domin kuma a dauki matakai na kiyaye faruwar abin a gaba na farko kenan na biyu kuma committee an ba shi dama na farko ya kokari ya ga cewa ana tantance irin waɗannan gidaje na kallon kwallo da kuma sauran gidaje wanda jama'a suke ginawa na zama ana ba su shawara na cewa su kokari duk lokacin da mutum zai gina gida to ya kokari yayi la'akari da inda zai gina wannan gidan domin kar ya zama ya gina karkashin high tension ko kuma wani guri mai haɗari
ko dai tarin ƴan Najeriya dake da sha'awar kallon kwallon kafa kuma sun bayyana ra'ayoyin su da matakan da ya kamata a dauka
people are watching television of Manchester and so on so such a fire outbreak cannot 30 people
wannan yana cewa ne bai kamata a ce hatsarin wutar lantarki ya kashe mutane da yawa a wurin kallon kwallo gaskiya a gani na ban yadda ba da sake ya kamata hukumomi su sake bincike ita kuwa wannan tace
those who are places like that should run regular checkups
yana cewa ne suna na Ibn Cinyere a Karachi tace ya kamata jama'a su lura da inda suke zuwa kallon kwallon kafa domin kare kansu da faruwar irin wannan hatsari a nan gaba domin kaucewa halaka
sunana Malam Bashiru Ibrahim Abdul Zagi
duk wani gidan kwallo wanda adda wuri wanda bai kamata ba ayi inspection wanda ba wai kawai high tension ba duk inda adda masallaci ko makaranta saboda akwai disturbance
Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria